أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شابك إلى وطن ربيع الآخر شكرا تدبو لليهود الأربعين دهودو هجرية وان دي دا چه دا قوم شاء دايا دا وطن شاء دي شكرا تدبو بيد إشرين دبيو ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan al-imam abi daud rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 33 ina zato muna cikin kitabu salah zamu tashi babu lokacin salatul zuhuri baban dake bayanin lokacin sallar az-zuhur a ciki kahin muhara akwai abinda malamai suke ce ma al-fukaha al-fukaha wasu wata hikaya wadda ta shahi fukaha malaman hadisi sun saba da wannan dan saboda jazbul intiba jayo hankalin masu sauraro lokacin da za a yi sai malami ya fara da kawo wata hikaya ko wata kissa wadda take tabbatatta wadda zata zabura da jazbul intiba kwakwalwa ta zabura akwai wata kissa wadda da karanta jiya a cikin sharhin wata manzuma wadda muna kaiwa gare ta zan mu karanta ta mu sauke ta manzuma a sharhin ta wani mutum ake ce ma Ashhab Ashhab ba Ashhab ba kawai wani ya dora ma malamin mu na Malikiya babban malami Ashhab daliban Malik ba shi ba Ashhab yake wannan da Ainun Ashhab malamai mutane sun kasance a tarihi shi ake bada misali da shi a wajen mi a wajen kwadai da shi ake bada misali yake cewa ban taba ba ganin ana guda da amarya sai na koma gida da gudu na share daki na ina tunanin cewa ni ne wani ya ba ita kyauta kuma yace ban taba ganin wasu mutane bi ba suna hira suna shawara koda ya tayi bakunta yaga mutane bi suna shawara sai ya tsaya yayi burki sun kare shawara su dan ka aje tattamna ne suke akan a bashi wani abu in sun kare shawarar sun watsi rada ya san cewa ba tattamna bane ake akan a bashi wani abu kaga makwadaici mutaran sun tambaye shi suka ce Ashhab shin akwai wani wanda ka sani cewa ya hika kwadai yake cewa na'am akwai mammata duka wannan kwadan nashi mamman shi ta hishi kwadai suka ce mishi walima zaka suka ce mishi me yasa haka nan yace wata rana cikin dare na gani ma'aihat makwabtan mu sun kunna wuta an kunna wuta sai na tashi ina wanke kwano na mamma ta tambaye ni me kake wanke ma kwano sai na ce mata makwabta na ga sun kura wuta tana yiwa abinci ne me yiwa su ce maka kwanan mu sai ta ce mishi wanke bi me yiwa nau'i bi suka yi na abincin kene ce musu wannan shine abin da yake nuna mana cewa mamma ta duk wadannan na mamma ta yi kwadai gado ne a wajen ta to a cikin baitin an samu inda yake cewa kada mutun ya kasance mafi kwadai gami da Ashhab da shi ake buga misali wajen kwadai babu na uku da zan mu tashi cikin as-sunan al-imam yake cewa babu waqti salati az-zuhur baban dake bayanin lokacin sallar az-zuhur al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala hadisi na 395 haddathana ahmad ibn hanbal wa musaddad qala akhbarana abbad ibn abbad akhbarana muhammad ibn amr ibn sa'id ibn haris al-ansari an jabir ibn abdullah qala yake cewa kuntu usalli az-zuhra na kasance ina sallar az-zuhur ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhuzu qabdatan min al-hasa sai in riki wani damki gudana tsakuwa li taburuda dan yayi sanyi fi kafi'a tahina hatta adau hadi jabhati ha in dauka in azata a cikin wannan goshi na asjudu alaiha in yi sujada akan ta saboda mi li shiddatil harri dan tsananin zahi kenan kaga ya nuna da zahi ake yin ta a lokacin rana bata kariya ba gami da sanhin ta wannan al-imam al-khattabi yake cewa a cikin wannan hadisin na fiqhu da zan mu dauka shine cewa gaugauto da sallar az-zuhur cewa kuma ya halitta sujada akan goshi ya halitta sujada akan goshi shi kadai da a ce sujada bata inganta ba akan da yayi abu sa tuhar da yassa ma'ana wajibi ne yin sujada akan goshi shi yasa yake doko kasa yake min sujada a bisan shirin tai sanhi da a ce ya halitta ayi ta a kasa da astuha da tuhashi zai sujada bisa shi yasa mai ishmawi yake cewa kuriha sujudu ala an karhanta sujada ala bisad akan shinhuda sujada akan shinhuda an hana maka ruhi ne hadisi na 3906 al-imam yake cewa hadathana usman ibn abi shayba dan uwan abubakar ibn abi shayba hadisin da ya gabata kuma ya rawaito shi daga malamin shi ahmad ibn hanbal sanannan malami akhbarana abidatu ibn humayt an abi malik al-ashja'i sa'ad ibn tariq an kasir ibn mudrik an al-aswad anna abdullah ibn mas'ud qala yake cewa kanat ko kuma kana qadru salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayfi gwargwadon sallar annabi alayhi salatu wassalam a cikin bazara ya kasance salasatu akadamin taku take uku diddige uku ila khamsatu akadamin zuwa diddige biyar yace wafi shita'i a cikin sanhi kuma khamsatu akadamin diddige biyar ila sabatu akadamin zuwa diddige bakwai wannan malamai al-imam al-khaddabi yake cewa wannan kuma mu sani cewa yana sabawa da sabawar gari ruwa da gurare ba hukunci bane na gama garin ko ina wannan a cikin madina ake nihi dan saboda a Madina lokacin da 12 suke yin lokacin da kamar zasu yi sallah rana ta wanda suka yi gabas dai suke can gabas sosai to daidai gurgurdan yadda rana inuwa kuma zattahi kusanci zuwa gare su a takaice dai wannan ba hukunci bane am na gama garin jama'a a wancan gurin ake nihi daidai inda rana a lokacin tana wannan gurin hadisi na 3907 الإمام كتشاه حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر أبو الحسن كان نشيني مهاجر يكتشاه سمعت زيد بن وهب يقول نازجي بن وهب يناتشيوا سمعت أبا ذر يقول ناجي أبو ذر يناتشيوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كسن شيء تعرض النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر من كيران صلى يكسو يكيران صلى الظهر فقال سيتي مش أبو ريت كسنيا ثم اراد ان يؤذن سنه yake so kiran sallah fa qala sai ce abrid ka sanya amratain aw salasa hayda akai haka so biyu ko so uku ma'ana ka bari rana ta yi sanyi hatta ra'ayna fa'at talul sai da muka ga inuwa ta tudu dan tudu wanda yake ba katanga ba icce ba ai dan tudu na rere haka misalan aka ce har an ga yayi inuwa ma'ana inuwa ta dan yi da dama sosai thumma qala sannan sai yake cewa wannan kuma cikin bazara cikin zahi ne yace inna shiddatal harri lalli tsananin zahi min faihi jahannam yana daga cikin hababbaka ta jahannama yace fa iza shiddatal harru idan zahi yayi tsanani fa abrudu bis salatu kusanya ya sallama ana ku shiga a lokacin sanhi da ita a lokacin da zahi yayi tsanani wannan tambaya da yake cewa daidai gurgurdan diddige biyar ko diddige shidda nan ga al-imam suwidi yana cewa cikin mirqatu suud waliyuddin yake cewa wannan diga-digan da aka faɗa diga-dige na kowane mutum daidai gurgurdan diddigen shi kowa da inuwar shi zai lissafa ya ga wannan diddigen kamar yanzu inuwar wani karau gajeren mutum wani bai zo ba dogon mutum yazo ya auna ta dukan tayi ta cinye ta da diddigen shi a tako daya wannan su yidiya kawo wannan a na gaba da yake cewa abrid ka dan sanyaya al-imam al-khattabi yake cewa ma'ana al-ibrad fi hadha al-hadith nan gurin abin da kamata mu sani malamai magabata a cikin sharhin sunan Abi Daud matukar al-Imam al-Khattabi yana da magana akan hadisi ita ta cancanta a kawo akan sunan Abi Daud ba ta wani ba dan saboda shine jagora shine farkon wanda ya fara sharhin Sahih Bukhari Allah ya ba ilimin shi albarka ga albarka cikin ilimin shi a takaice zai yi sharhin Abu kuma ya huddo maka abin kyarara shi yasa kowa yake waso san sharhin Khattabi din da kai an ce Khattabi ya ce to riki magana da hannu goma shi yasa baka wuce safaha dai duk wanda zai so sharhin sunan Abi Daud to sai dai a lokacin kuma sharhin da yamma sunan Abi Daud ma'alimus sunan mujallad 4 ba hadisi duka bane ya dauka ya dauki wanda suke buƙatar sharhi ne a zamanin shi musu sharhi ba duka ba shi yasa an kana karanta shi ba sharhin hadisan duka ba zaka gani shi yasa wasu hadisan bayya da sharhi bai sharhi akan su ba Khattabi yake cewa Allah mashi rahama ma'ana al-ibrad fi hadha al-hadith abinda ake nihi da sanyayawa cikin wannan hadisin inkisaru shiddatiz zahira abari tsananin zahiya dan yi sanhi kawai wani ya ce abari ta shiga sanhi an ce he abari ta shiga sanhi na haqiqa rana ta yi sanhi ya ba Allah asar za a yi azhar kin eh wajen war haka ne ma za a yi to wace Khattabi ba haka ake nihi ba Hafiz fil fatahi Hafiz ibn Hajar a fatah al-Bari yake cewa an ce sanyayawa nan ga sallah shine mai kiran sallah ya dan sanyaya kuma wannan an gina shine akan sauƙaƙawa, akan sauƙaƙawa. Kirmani Allah mashi rahama yake cewa al'adarsu ta gudana shine cewa la yatakhallafuna inda sama'il azan wa hudurul jama'a, daga sun ji kiran sallah ba su jinkiri, gauga suke su ta kiran sai ta yi sallah. To sai aka ce ma mai kiran sallah ya jinkirta, ya jinkirta dan kada ya yi wasu su taho a cuta musu su yi dogon zama ba yanzu zan muta da sallah ba. Wannan duka kokarin kiyaye haƙƙin al'umma ne na Annabi alaihi salatu wassalam. Kamar yadda ya umarce mu cewa mun yi sallah a cikin mutane akwai mai rauni, akwai mai kaza, a duba haƙƙinsu. Hadisi na 398. A nan gurin ma afwan al-Imam al-Khattabi yana da sharhi akan cewa fa abrudu bis salah, yake cewa faihi jahannam, hababbaka ta jahannama ana nihin tsananin zahinta. Asalin shi a cikin maganar Larabci shine a walintishar, watsuwa, na daga cikin su suna cewa filgara faihun, suna kiran shi da faih, makanun afiya shine wasi mai yalwa. Hadisi na gaba yake cewa ahaddathana Yazid ibn Khalid ibn Mawhib al-Hamdani wa Qutaybah ibn Sa'id al-Thaqafi anna Lais, cewa Lais ya bada labari daga Ibn Shihab, daga Sa'id ibn al-Musayyib, daga Abi Salma, daga Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa izashtadda al-harru, idan zahi yayi tsanani, fa abridu an salatu, ku sanya sallah. Qala Ibn Wahab bi salati, yace ku sanya sallah, fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam, yace tsananin zahi yana daga cikin hababbaka ta jahannama. Yace wannan hadisin ma'anar shi shine za a dauke shi akan huska guda biyu. Na farko tsananin zahi cikin lokacin bazara ake nihi, wannan yana cikin zahin wuta ta jahannama, kuma za a dauki magana akan hakika cewa wutar jahannama ta hakika ake nihi. Dan an yi ruwaya cewa Allah ya bata izini ta yi lunhashi biyu, lunhashi ɗaya cikin bazara, lunhashi ɗaya cikin sanyi. Huska ta biyu wasu kuma su ce wannan ya fito ne akan Annabi, hababbaka jahannama zahir rana, hababbaka jahannama ce yana nihin tashbihi, da kusanto da abin, kamar cewa yana kama da zahir rana. Wanda magana ta farko ita tahi ita wacce ta hima malamai suka ta yi kan cewa a dau maganar akan hakikatta. Hadisi na gaba na 399, al-Imam yake ce haddathana Musa ibn Isma'il, haddathana Hammad an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samura anna Bilalan, cewa Bilal kana yu'azzinu az-zuhr, ya kasance yana kiran sallar az-zuhr, idza dahadatu ash-shams, idan rana ta karkace, idan rana ta gushe, ta gushe sai ya kiran sallar az-zuhr. Wannan malamai sun yi iskali, istashkal haza bi anna salata sababur rahama, fa fi'luha mazannatu dard al-azab, fa kana umira bi tarkiha. Anan gurin aka je ce ana iya kawo iskali anan, sanin mu ne cewa sallah sababur rahama ce. A lokacin da zahi yayi tsanani da kamata ya ce ayi sallah dan a sanya zahin, to kuma ya aka ce a bar sallah din saboda zahin. Al-Imam Abul Fatah al-Ya'muri ya kawo, ya bada amsa akan wannan tambaya, yace ta'alili ya zo ta hanyar mai shari'a, wajibi ne mu kaube shi ko bamu fahimta ba. Kenan wannan ita ce amsa kawai, bakka da ta cewa akan abin nan mai shari'a shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza ka sallamawa da bi shine naka, baka sayo hankali ciki irin na Mu'tazila da sauransu, suna sayo hankali cikin nasu suka sai su ƙaryata abubuwa da dama da su da sauran wanda suka karkace al-firaqil munharifa. Wannan yana mana nuni akan lokacin zahi, lokacin bazara, wannan sunna ce wanda ya kamata a dabbakata ana yin sallah a lokaci kaza. To in aka ga lokacin zahi ya shigo a dan gusata ta yi gaba, wannan yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisan dukkan su muhkam ne, babu mansuhi cikin su, duka hadisan suna aiki. Kuma da zan mu ce mafi yawaici wannan sunna a yanzu kusan da wuya duka samu masallacin da ake aiki da ita, su ce saboda bazara ta zo, sawa'in duka koma su ne karhe 1 ko karhe 1 da rabi ko karhe 2, a ce tunda bazara rani zahi ya zo, sai mai karhe 2 da ma za a ce an kai lokacin ibradin. Amma wanda yake karhe 1 ko 1 da rabi, to in lokacin zahi ya zo a dan gusa alkan lokacin da ake yi, dan saboda an samu shiga cikin wannan hadisin umarnin na Annabi alaihi salatu wassalam. Babi na 4, baban da al-Imam Abu Dawud yake cewa Allah mashi rahama, babu waqtul asri, baban da ke bayanin lokacin al-asr, musa akan mu lokacin sallah, duk wanda ya fahimce shi a sunan Abi Dawud yayi kyakkyawar fahimta. Duk wanda aka karanta abwab na lokacin sallah cikin sunan Abi Dawud bai fahimci lokutan sallah ba, to har abada ba inda zai je ya fahimto su, dan shi yake kyautatawa sama ga sauran kutubus sunna. Yake cewa hadisi na 400 daidai, haddathana Qutaybah ibn Sa'id akhbarana Laysu an ibn Shihab an Anas ibn Malik annahu akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli al-asr yana sallar al-asr wa shamsu bayda rana tana fara murtafi'atan hayya ta dago tana rayi wa yazhabu az-zahibu ila al-awali mai tahiya zai tahi can kauyukan madina wa shamsu murtafi'a rana tana dage wanda yake nuna da wuriyayi ta annabi alaihi salatu wassalam ita sallar al-asr hadisi na 401 الإمام كتوى حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ما أمر عن الزهري يتي والأوالي ألا ميلين أو ثلاثة كوي كان لكي جيهم مدينة سنة ميل بيني كو ميل أكو يتي واسبه قال أو أربع إنا زتما ياتي كو هدو حديثي ندري بيد حدثنا يوسف الإمام كتوى حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير أم منصور أن خيسما قال حياتها أن تجد هرها رأيو رانا شيني أساميت الزاهنتا ha duka fassara rayuwarta ne yake hadisi na 403 haddasan al-Ka'anabi Ka'anabi ya ba mu labari babban dalibin Malik wanda yake marwaitan Muwatta ruwaya shi ta Muwatta ita ce ma mafi inganci yace qara'atu ala Malik ibn Anas kaji ko yace na karanta a wajen Malik dan Anas daga Ibn Shihab yace urwa yana cewa wa laqad hadathatni Aisha Aisha ta bani labari annabi mai tsira da amincin Allah kana yusalli al-asr yana sallar al-asr wa shamsu fi hujratiha rana tana cikin dakin ta qabla an tazhar kahin ta daukaka kahin ta hausama wa ma'arija alaiha yazharuna tazhar shine kahin ta daukaka wannan khattabi yake cewa ma'anar zuhur shine hawa bisa kan abu kamar yadda aya ta yi nuni nawawi yake cewa kana tujratu aisha dayyika dakin aisha mai kunci ne al-ars al-arsa fadin shi gimshe farhaje shi mai kunci ce kasiratul jidar katanga gajera ce ta yadda law kana duru jidaruha aqallu min masafati al-arsa bi shay'in yasir yace da a ce kai tsawanta ya kasance na katangar ya dan yi kadan gami da wannan falhajiy fa iza sara zillul jidar mislahu idan ya kasance a wannan sifar tashi inwa katangata inwa rana ta zamana katangata zamana kamatta ce to ranan nan tayi nisa gami da falhajiya tayi nisa abunda dai za a fa'idanta a cikin wannan hadisin shine gaugautar da sallar al-asr da yin ta a cikin harkon lokacinta hadisi na 404 al-imam yake cewa hadathana muhammad ibn abdurrahman al-anbari akhbarana ibrahim ibn abil wazir akhbarana muhammad ibn yazid al-yamami hadathana yazid ibn abdurrahman ibn ali ibn shayban an abihi an jaddihi ali ibn shayban yake cewa qadimna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina mun gabato wajen annabi sallallahu alaihi wasallam madina fakanu yu'akhiru al-asr ya kasance yana jinkirta al-asr ma dama ta shamsu bayda matakar rana tana farata naqiya tana tsabtace tsafu batta da wani jajjan haduwa bai shige ta ba hadisi na 405 al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba akhbarana yahya ibn zakariya ibn abi zaida wa yazid ibn harun an hisham ibn hassan an muhammad ibn sirin an abidata an ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq annabi yana hada ranar gazawatul khandaq yace habasuna an salatul wusta kahurai sun tsare mu gami da sallar wusta sallah ta tsakiya salatul asr ita ce sallar al-asr mala allah buyutahum allah ya cika dakunan su wa quburahum da kaburran su naran da wuta wannan annabi yana addu'a ga wannan kahurai yawm al-khandaq ita ce yawm al-ahzab rana ahzab wanda aka soko suratul ahzab akan ta kuma ta kasance a cikin watan zulqa'ida aka yi ta shekara ta 4 kamar yadda bukhari ya linjayar an kira ta da gazwatul khandaq khandaq shine gwalalo dan saboda an gina ramin gwalalo a lokacin an kewaye garin madina da shi kamar yadda ra'ayin salman al-farisi ya kawo shi kuma yana daga cikin kaidi na mutanen faris mutanen iran Al-Imam an-Nawawi yake cewa allazi yaktadihi al-ahadisu sahiha taktadihi yace abinda hadisai ingantattu suke tabbatarwa suke nunawa shine annal asr huwa al-mukhtar cewa salatul wusta ita ce sallar al-asr shine zababbiyar magana Mawardi yake cewa Shafi'i ya nasanta cewa ita ce sallar asuba amma hadisai sun inganta akan cewa ita ce mazhabin shi ita ce sallar al-asr shi kuwa yace idza sahal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta shine mazhabi na wadrabu bi mazhabi arad al-ha'id ku buga mazhabi na akatanga dan lokacin da Shafi'i yace ina kawo ra'ayina kuma hadisi ya bayyana da sabawar ra'ayina ku buga ra'ayina da katanga ku dau hadisi kenan wani yake nuna cewa mazhabin Shafi'i tace sallar al-asr sai a bar magana shi shi yace a barta kuma yace mazhabin da yawa ne daga cikin al-Imam Dibi ibn Sharh al-Mishkat yake cewa shine mazhabin diyawa daga cikin sahabbai da tabi'ai Abu Hanifa akan haka ya tahida Ahmad da Dawud da hadisin kuma nasi ne kyarara wasu sun tahi akan cewa asuba ce wasu sun ce kaza ce wanda cikin su akwai sahabbai da tabi'ai ma kuma ita ce mashhuriyar mazhabar sha wannan al-Imam Malik cewa asuba ce salatul wusta salatu subhi ce a wajen Malik Allah mushi rahama da Shafi'i wasu ma sun ce azhar ce wasu sun ce magruba ce wasu sun ce lisha ce wasu sun ce an boye ta ma ba wanda ya santa hadisi na 406 al-Imam yake cewa haddathana al-Qanabi an Malik daga nan zan mu gane kamar yadda Bukhari dalibin al-Imam Malik ne haka al-Imam Abi Dawud dalibin al-Imam Malik ne Qanabi malamin Abu Dawud ne Qanabi kuma malamin dalibin al-Imam Malik ne an Zaid ibn Aslam an al-Qaqa ibn Hakim an Abi Yunus maula Aisha annahu qala yake cewa kenan daga nan zaka gane cewa Bukhari sa'an Abu Dawud ne wajen dauka daga Aisha yake cewa amartini Aisha ta umarce ni an aktuba laha mushafan in rubuta mata mushafi Qur'ani wa qala sai take cewa tace mishi idza balagta hadhihi al-aya idan ka zo wannan aya hafizu ala salatu wa salatul wusta ku kiyaye akan as-salawat salloli da salatul wusta tace falan ma balagtu in ka zo tace ka kira ka sanar da ni da nazo sai na sanar da ita fa amalat alayya sai ta yi mini shibta tace mun hafizu ala salawati wa salatul wusta wa salatul asr wa qumu lillahi qanitin summa qala sami'tu hamir rasulillah daga manzon Allah ne shi kaga kirara ta nuna cewa wanda suka tai akan cewa ba sallal asr bace salatul wusta ita ce wannan hujjar su tunda ba an yi adafin abu akan shi ba a ce misalan in ce ja'a nazir ja'a sheikh naziru wa naziru kuma duka mutun daya nake ni akwai guaranci kamar wannan kenan suka ce an yi adafin salatul asr akan salatul wusta yake nuna cewa wani abu ne daban to sai dai nan gurin abinda malamai suka ce salatul asr sai a bada amsa anan akan cewa qira'a ce shazza ba hujja bace ba cikin qira'a mutawatira bace qira'o'i guda goma mutawatirai wannan batta ciki wa salatul asr in labari ko bai zawwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ciro shi kasance qur'ani ko bai tabbata sai da hanyar mutawatiri bai tabbata bai ijma'i aisha ba wai ana nihin magana da ta fada ba haka bace a'a tana yiwa ta jita qira'a can harko daga baya kuma aka shahita aka kawo wannan tana rike da wadda aka shahe kin take bada labari ba tana nihin ba cewa wani qur'ani gare ta sabo amma ina ga yaman kwana cikin babi hadisi na 407 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana ko akhbarana Muhammad ibn Ja'far akhbarana Shu'ba haddathani Amr ibn Abi Hakim sami'tu Zabarqan yuhaddisu an Urwa ibn Zubayr an Zaid ibn Sabit yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajira annabi ya kasance yana sallata az-zuhr da garjin rana tana zahibata abin nan bata mutu ba walam yakun yusalli salatan bai kasance yana sallar wata salla ba ashaddu ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahi tsanani game da sallar az-zuhr akan ta tahi sallar az-zuhr tsanani saboda cikin zahir rana ake yin ta mun ga can wannan yake dokowa tahi san hiya sa a hugoshin shi fa nazalat dan zaburar da su akan kiyaye tahi aka sauko hafizu ala salawati wa salatul wusta yace inna qabla hasu wannan hadisin hujja ne wanda suka kai kan cewa salatul wusta sallar az-zuhr ce shine hadisin su wannan shine hujjar su hujja yace inna qabla ha salatayn gabanin ta akwai sallah guda biyu wa ba'da ha salatayn bayan ta ma akwai sallah biyu a wuni yake nihi kenan wannan hujja wanda suka tai akan cewa abun nan ne az-zuhr ce wancan hadisi na baya afwan da Aisha take cewa ta ji karanta wannan aya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Abul Walid al-Baji Allah mashi rahama yake cewa yana yiwa ta kasance ta ji shi a matsayin Qur'ani ne sannan aka shahi kamar yadda Bara'u ya rawaito daga Muslim yace me yiwa Aisha bata san ba da cewa ayan nan an shahita ta yi kudirin cewa ayan nan muhkama ce tana nan anan eh ta ba da labarin ta kenan wancan magana da na faɗa al-Imam al-Baji ya faɗe ta wannan hadisin da muka karanta na cewa sallar az-zuhr ita ce salatul wusta nawawi Allah mashi rahama yake cewa magana mafi inganci tsakanin wannan maganganu cewa ita ce magana guda biyu imma la asar imma asuba mafi inganci su shine la asar dan hadisi sahihai mulla aliyul qari wanda maga 40 hadisin shi guda biyu yake cewa wazahiru zahirin magana wannan ijtihadi ne na sahabi wanda ya fito daga zatan shi an sabko ta cewa akan az-zuhr dan haka ba cin karo da juna tsakanin cewa sallar la asar ce wannan wanda yake bayanin cewa sahabban annabi sun kasance suna sallata az-zuhr a cikin lokaci mai tsananin zahi sai aka sauko da hafizu al-salawati wa salatul wusta yake nunin cewa salatul wusta kin nan az-zuhr ce wannan ijtihadi ne nashi inji al-mulla ali al-qari ijtihadin shi ko ya ci karo da nassin annabi ya ce ita ce sallar al-asr ina kuma a tsaya dauki wani ijtihadi bayan annabi ya ce ita ce kaza bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba nassin shi ya zo babu wata magana hadisi na 408 wanda kanshi ina ga zan mu tsaya babar dole mu tsaya tsakiyar babi yake cewa haddathana al-hasan ibn rabi haddathana ibn al-mubarak an ma'amar an ibn dawus an abihi an ibn abbas an abi huraira qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka min al-asr rak'atan duk wanda ya riski rak'a daya daga sallar al-asr qabla an taghriba ash-shamsu kahir rana ta hada faqad adraka ya riski sallah ومن أدرك من الفجر ركعة وندير رسكي ركعة دي دغ صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس كاهر رانا تهوتو فقد أدرك شيما يا رسكي صلى الصبح أنا نهن بات زمرام وابا دن يا زمن تياسا مون دن كس دغ جيكي لوكة تنال ضروري با مقتاري با مقتار لوكة تياكو بچيمش أما دياسا مون لوكة تن ضروري وندي كنون تيا بارام وابا تيبا تن دياسا مون جزئي أتكين تا أتكين إتصالك yake cewa wadda abadum anna ahadisan nahyi an salati inda dulu'i shamsi nasikhatu li hadha al hadis wansu wanda suke cewa sallah da ake cewa an hana sallah lokacin annabi ayya hana cewa sallah lokacin da rana za ta fito ayi sallah ya hana ai mun san da wannan to wasu suka ce wannan hadisin ya shahi waccan magana dan saboda gashi ya ce in kan riski raka'a daya kahin rana ta fito yake nuna cewa daidai ranar za ta fito kana cikin sallah suka ce an shahe su yace wannan da'awa ce wadda tana buƙatar hujja da dalili ba a komawa a ce kaza mansuhi ne babu hujja balle ma hada kan hadisan yana yiwa su wancan a dauka cewa hadisan da suke hani hadisan nafila zalla wadda ba sallar farilla ba wannan kuma ana magana akan cewa sallar farilla kenan wannan sai zan min babul amu wal khas ne ba zancan cewa gaba ɗaya bane wancan hani sallar nafila yake magana wannan ko sallah da ake cewa sallar farilla ce kenan babu cin karo tsakanin hanin wancan da yin wannan sallah anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ni kuskure a'a wannan hadisan fara mu ida sazu hadisi na 409 haddathana al-qanabi inji al-imam abu daud an malik an al-ala ibn abdurrahman yake cewa dakhalna ala anas mun shigo wajen anas dan malik bayan az-zuhr faqamu yusalli al-asr yayi tsaye yana sallar al-asr falamma faraga min salatihi yayin da ya gama sallar shi zakarna sai ya ambata mana ta'jilus salah aw zakaraha ya ambaci gaugauta sallah ko kuma aka ambata a wajen shi faqala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tilka salatul munafiqin jinkirta sallar al-asr ai wannan sallar munafikai ce tilka salatul munafiqin yace wannan sallar munafikai ce yajlisu ahadu mata idza farat ash-shamsu mutun ya zamana har sai rana ta yi jajjajen hadawa masara masara fakanat baina karnai shaytan ta kasance tsakanin kafan shaytan guda biyu aw ala karnai shaytan ko bisa kafan shaytan biyu qama sai ya tashi fa naqara arba'a yayi tsotan kurciya guda hudu la yazkurullaha azza wa jalla fiha illa qalila bai ambatan Allah a cikin ta sai kadan nan gurin da yace kafan shaytan ne yana nihin yazo ya kafa kafan shi a kusa dab da rana lokacin da za ta fada kamar yadda ya faɗa a wannan ayar da yake a cikin hadisi wani hadisin daban yadda Imam al-Khattabi yayi taujihi kenan hadisi na 410 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Nafi an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi tafutuhu salatu al-asr wanda sallal al-asr ke kubuce mishi fa kannama wutira ahluhu wa maluhu kamar yayi asara iyallan shi ne da dukiyar shi Khattabi yake cewa ma'ana shine na kasa ausuliba an warce mishi diyan shi ko an warce dukiyar shi ta tawaye ta samu na kasu Abu Dauda yake cewa Ubaidullah ibn Umar yake cewa utira ba an yi sabani akan Ayuba daga Zuhri daga Salim daga baban shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa utira yazo da lafazin cewa utira yazo da lafazin utira wanda shi yahi inganci shine kawai Abu Dauda yake so ya tabbatar hadisi na 411 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Muhammad ibn Khalid akhbarana al-Walid qala yake cewa qala Abu Amr yani al-Auza'i Abu Amr al-Auza'i yake cewa zalika an tarama al-ard min ash-shamsi safara yace wannan shine kaga abin da ke ban kasa na kasa bayan duniya na rana yayi jajjaje yayi masara masara a lokacin nan shine ake cewa sallar munafikai ce kuma sallar ta shiga a lokacin da shedan ya azaka kafan shi akan rana wannan Ibn Wahab yake cewa shine wanda bai sallata ta a lokacin ci zababbe wasu suka ce har sai rana ta fada a cikin muwadda na Ibn Wahab yake cewa tafsirin shi shine har lokacin ta tahi kawai shine zababban lokaci ya bari ya tahi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullah